Ministan wanda ke Kano a wani bangare na rangadin aikace-aikacen tallafi da gwamnatin Burtaniya ke aiwatarwa a Najeriya, ya ce mahukuntan Burtaniya sun himmatu sosai wajen agaza wa gwamnatin Najeriya ta kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro musamman a yankin arewa maso gabashin ƙasar.
I'm here to reconfirm it that Britain stands shoulder to shoulder with the government of Nigeria, the determination to work together to beat and crush Boko Haram.
Yace ina mai tabbatar da cewa Burtaniya za ta yi aiki kafada da kafada da gwamnatin Najeriya domin murƙushe ayyukan mayakan Boko Haram da nufin wanzar da zaman lafiya a ƙasar. Mayakan Boko Haram sun hallaka mutane da dama, kuma sun lalata dukiya ta maƙudan kuɗaɗe, sun tagayyara rayuwar miliyoyin 'yan Najeriya a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Don haka za mu baiwa Najeriya haɗin kai ta fuskar soji da sauran dabaru da fasahar aikin tsaro. Baya ga fuskar tsaro, ministan harkokin raya ƙasashen na ƙasar Burtaniya ya ce gwamnatin ƙasar za ta ci gaba da ayyukan tallafi da hukumominta ke yi a Najeriya, musamman a ɓangarorin ilimi da kiwon lafiya da kuma sha'anin kasuwanci. Bayan ya ziyarci gwamnan Kano a gidan gwamnati da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi a fadarsa, minista Nick ya ziyarci majalisar dokoki ta jihar Kano, inda ya nanata aniyar hukumomin Burtaniya na ci gaba da tsarin ƙarfafa ayyukan 'yan majalisar dokoki ta fuskar ba da horon sanin makamar aiki ga 'yan majalisa a matakin tarayya da jihohi. Honorable Kabiru Alassan Rim shi ne shugaban majalisar dokokin ta jihar Kano.
Mun tattauna da shi, ya tattaunawa kuma mun masa hakikanin gaskiya godiya, musamman da tunaninsu na ware wasu kuɗaɗe manya wanda suke a kowane lokaci wajen tabbatar da cewa sun tallafi wannan yanki namu. Kuma wani abun sha'awa shi ne kuɗaɗen da suke kashewa a Najeriya gabaki ɗaya, kaso 60 cikin 100 a arewa suke kashe shi. Wanda duk da haka na roƙe su cewa ya kamata su ƙara wannan kuɗi, duba da irin ɗumbin matsaloli da muke fuskanta a wannan yanki namu, musamman wannan jihohi namu na arewa, da muke da matsaloli na ilimi, da matsaloli na tattalin arzikin ƙasa, da matsaloli na lafiya, da kuma sauran dai nau'i na rayuwa.
Honorable Kabiru Alassan Rurum kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.